usuarios cuando dejamos de comprar tarjeta, pero también el sentimiento de que se llevaba a su coma, su plata, se llevaba a su padre, su madre, y yo, cuando se lo salió bien, se quedó a todo, se quedó bien, 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 se quedó bien.
To abin da nake tambaya a mazaunin su jami'i ne suke yi ko menene ne suke
ko
dole tambayar tana buƙatar tafsiri in kamar misali mutum saboda girman kai da nuna isa cewa shi ba zai shiga cikin jama'a a yi sallah da shi sai ya shi waɗanda suke masu hannu da shuni za su ware su yi iyana su to wannan bayya dacewa amma sallar su kuma sallah ce ingantacciya amma in kasancewar uzuri ne ko inda suke haduwa ne za su yi sijani wannan ba laifi kamar suna da wani lokaci da suke haduwa a wani wuri suke zama in lokacin sallah ya yi sai su yi jami'i a nan wannan ba laifi bane ba saboda
yawancin wanda ya tambaya wasu a da biro wasu a da wurin zama wannan jiran ta su kowa ba ne amma wani ya ce a kuma ta basa zuwa a nan jiran su ko kuma a da ya ce su zama su ma kuma baya ko na kuma su ba ne ya kuma su ba kuma da zuwa da kuma ce a kowa da zuwa da zuwa
shi a nan irin wannan tambaya dole sai an binciki mutum an san menene iya uzurinsa sai an tambaye mutum an san ba a iya yanke hukunci kai tsaye a kan mutum ba a tambaye shi ba aka san menene uzurinsa wanda in ka koma cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayya gaugawar tuhumar mutum ya kama shi da laifi kai tsaye sai manzon Allah ya bincike ka menene uzurinka me yasa kake fada sannan in ya bada iya uzurinsa in bai ba uzuri bane sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke masa iya abin da yake hukunci kenan anan mu iya abin da zamu iya fada in dan nuna isa da kasaita cewa muta jama'a ba su isa ba ku je cikin su ku haɗu ku yi sallah sai dai ku yi naku na daban to wannan bai yada cewa wani nau'i ne wanda yake na girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda ya mutu a cikin zuciyarsa manzon Allah ya ce akwai girman kai tare da gwargwadon bayan zarra manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba waliyazu billah malamai suka ce in ya halatta girman kai kenan kwata-kwata ba zai shiga aljanna domin ya halatta haram duk wanda ya halatta haram wannan ya kafirta an uwa ke cewa wai fitar da maniyyi ba ta hanyar saduwa da iyali ba kamar haka ga wanda yake gwabro da makamantansa shin yana iya zamantowa daidai da zina ba yanda za a iya zama daidai da zina amma fitar da maniyyi ta wata hanya ta daban misali domin gusar da shahawa wannan haramu ne bai ya halatta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma dukkan wani matashi wanda yake da shahawa kuma ba shi da halin aure cewa ga ta hanyar da zai bi ya gusar da wannan shahawa shine wato yawaita azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa hadisi yana cikin sahihai riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud Allah ya fara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu ya ku jama'ar matasa manzon Allah yace man istaqa aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da halin aure daga cikin ku manzon Allah yace to yayi aure abinda ake nuni da alba'a anan wato shine hali dangane da yin aure kana da halin da zaka biya sadaki kana da halin da zaka samu ma macen mazauni sannan kuma kana da sana'ar da zaka iya ba ta ci da sha da dawainiya ta yau da gobe manzo Allah yace duk wanda yake da halin aure daga cikin manzo Allah yace yayi aure domin yin aure shine zai kai shi zuwa rutsi ganinsa sannan kuma zai kare masa gabansa dangane da fadawa cikin alfasha sai manzo Allah yace wa man lam yastaqi duk wanda ba shi da halin aure fa alaihi bisawab manzo Allah ya ce lazinci azumi fa innahu lahu wija domin wannan azumi zai zame masa garkuwa dangane da fadawa cikin alfasha saboda galibin ita shahawa abinda ke haifar da ita ci da sha to duk lokacin da mutum zai daina ci da sha ma'ana ya daina cika cikin sa, to wannan shawa za ta gushe dandanan. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ce daya daya ya nuna ma mu'minai ta hanyar da za su kare shahawarsu. Wanda wannan hadisi kuma na fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ubangiji ta'ala ya ce wanda ba su da halin aure su kame kansu har akai lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wadatar da su da fadlarsa. To dan haka wannan hanya ta kamewa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Don haka mutum ya ringa wasa da gabansa ko tunani da wasu abubuwa ya fitar da mani, wannan laifi ne, laifi ne. Amma ba yanda za a yi ka kamanta shi da laifi wanda yake na zina. Na'am.
Kin ne haka yayi aure, bayan ya aure mutum sai lura da cewa mutum shi tana da ciki, kuma mai ya tabbatar da ba a cikin mutum ya san cikin tashi.
Wai mutum ne ya aure mace da ciki, bayan an kawo ta ya kusance ta ya tabbata cewa tana da ciki, kuma shi ma ya tabbatar da cewa cikin nashi, zai ci gaba da zama da ita ko yaya za a yi? Ci gaba da zama da ita a wannan hali haramu ne, domin auren aure ne ɓatacce, domin aure ne aka yi a cikin idda. Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa iddar mace mai ciki shine haifi cikinta, sawa'an ciki wanda yake na halaka ko na zina. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. To dan haka duk lokacin da ya fahimci cewa tana da ciki, ko da ciki shi ne, dole za a bude wannan aure ba tare da saki ba a ce ta tafi gidansu. Dama aure ne ba ta ce, maganar ya ce ma ya sake ta a irin wannan lokaci, ba ta lokacinsa ne yake. Take yanke za a bude wannan aure. Sai ta je in ta haife wannan ciki, in yana da buƙatar ta, sai ya sake dawowa ya tambayi alwalinta a yanke sadaki ya biya a sake ɗaura wani aure. Wannan ita ce hanya ɗaya ɗaya dangane da gyaran wannan aure. Amma wannan aure da aka yi aure ne ba ta ci, inda za su ci gaba da zama, to zama ne wanda yake na zina. Duk ƴaƴan da za su samu ƴaƴa ne waɗanda suke shagu. Dadin fa'ida wannan ciki da ya tabbatar da cewa nashi ne, wannan ɗa dai ba nashi bane ba, an gane, ko ɗa na uwar shi ne ba nashi bane ba, don haka ba shi da wani haƙƙi a kan shi, shi ma bai da wani haƙƙi a kan shi. Na'am.
Ni a wannan da ke tambaya, wato kamar da muke ya roƙi zamura ga waye wata abuwa da ya kiri na ga sojewa na takara ta kuma lawo.
Waye dangane da ma mahaifa addu'a, dan uwa yake cewa so da yawa yakan ji an ce a karanta kul huwallahu ga murganyanmu da sauransu, cewa a karanta kul huwallahu ga murganyanmu da sauransu, wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba karanta wata sura ta alqur'ani yayi kyautar ta ga mamaci, sawa'an nashi ko wanda yake ba nashi ba. Iya abinda za ka yi addu'a ga murganyan musulmi shine Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ka yi gafara ga musulmi maza da musulmi mata, da mu'minai maza da mu'minai mata, rayayyu daga cikin su da waɗanda suke mazacci, in ma ka faɗa da larabci. Ya Allah ka gafarta ma musulmi maza da mata, rayayyunmu da waɗanda suke mazacci. Mahaifa addu'ar da zaka musu, ga addu'a na wanda Allah ya karantar da mu a cikin Alqur'ani. Ubangiji ta'ala ke cewa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kace ya Allah kai rahama ga mahaifana kamar yanda suka tarbiyyantar da ni ina karami. Wannan haƙƙi ne na mahaifa, sawa'an suna rayi ko suna mace, dole ne dan su yi musu addu'a. Babbar addu'ar da zai musu shine ya roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ce mai annabi Ibrahimu yake faɗa, rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Cha ya Ubangijinmu, kai mini gafara, sannan kai ma mahaifana gafara, kama mu'minai gafara a ranar da hisabi ke tabbata shine yini na alkiyama. Haka in ka koma annabi Nuhu alaihi salam, karshen suratu Nuhu yake cewa rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala bayti mu'mina wal mu'minina wal mu'minat cha ya Allah kaman gafara sannan ka gafarta ma mahaifana ka gafarta ma mu'minai maza da mu'minai mata da duk wanda ya shiga gidana ma'ana wanda ya imani da ni to dan haka iya abinda zaka fada ka ce Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ghfirli wali walidayya ko kace rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah kaman gafara ya Allah kama mahaifana gafara ya Allah ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tattale ni ina tsare wannan in kai wannan addu'a kenan ka fassara wannan aya in ma kace rabbi raham walidayya kama rabbayani saghira ko kuma Allahumma raham walidayya Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wannan haƙƙi ne na mahaifa kuma wannan addu'a inda yafi dacewa kai ta shine cikin sujada a sallah ta farilla ko ta nafila domin wuri ne wanda yake na kyautata samun karɓuwar addu'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu inda bawa yafi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake ƙasa don haka manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a a wata riwaya manzon Allah yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum manzon Allah yace ku san da cewa sujada manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta Allah ya karbi addu'ar to dan haka in an ce amma wannan musulmi addu'a maimakon a ce a karanta musu kul huwallahu uku wani ya ce a karanta musu bakwai wani ya ce a karanta musu 12 wannan ne ka karanta kul huwallahu amma babu abin da ka roƙa musu a cikin wannan sura ba abin da ka roƙa musu a ciki illa kasancewar zaka iya karanta sura ta alqur'ani a matsayin tawassuli domin samun karbuwar addu'a amma maganar ka kayyade cewa a karanta musu kul huwallahu uku ko a karanta musu bakwai ko a karanta musu 12 shikenan a shafa iya abinda ake in ka karanta sura ta alqur'ani sannan sai ka biyo baya da addu'a wannan sura da ka karanta matsayin tawassuli ne da karatunka domin Allah ya karbi addu'arka in ta wannan fuska ne wannan ya halatta amma kasancewar a karanta ma mamaci wasu surori na alqur'ani a ce ai masa kyautar su cewa Allah ya gafarta masa da sauran wannan wannan mas'ala ce wadda take khilafiya akwai sabani na magabata shin wani yana iya karanta ma wani alqur'ani da sunan cewa Allah ya sadar masa ladan malaman malikiya da malaman hanafiya suka tafi akan cewa kwata kwata baya halatta illa da ko shika shine zai iya karanta ma mahaifinsa ko da ya karanta ma kakansa domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jibi ne na mahaifi domin shine sababin samuwarka a duran kasa duk abin da zaka aikata na ibada da niyya ko ba niyya mahaifinka yana da kamasho akan duk wani aiki na alkhairi da ka aikata ko kai niyyar dan shi ko ba dan shi ba in dai aiki ne na alkhairi da ya aikata to mahaifinsa yana da kamashi ma'ana yana da kaso a cikin wannan lada saboda shi ne sababin samuwarka a bangasa amma in aiki ne na zunubi ka aikata to kanka kama sai dai in shi ya dora ka kan wannan hanya sannan zai samu kamashin zunubin a duk abin da ka aikata don haka magana mafi inganci da ko shi ka shi yake da damar zai karanta ma mahaifinsa alqur'ani in ma wata sura ko ya karance alqur'anin gaba daya da sunan cewa Allah ya sadar da ladan ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa amma wani bai isa bai karanta ma wani alqur'ani da sunan cewa ladan ya sadu zuwa gare shi don haka dai in za a ma mata addu'a iya abin da ya kamata inda larabci ne za a yi a ce Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ko abin da ya kamata da haka in ma ka faɗa da larabci ko da wani yare na'am to ai bayani ya gabata bayani ya gabata du'aul ibada ita a ƙarshen sallah ake yin ta du'aul mas'ala ita ce ake yin ta a cikin sujada da wannan babu wata du'aul ibada wanda aka shar'anta a cikin sujada ko kuma a ƙarshen tahiyya na'am wai dangane da yajin aiki da ma'aikata suke yi su bashi wasu kwanuka ba su yi aiki ba, kuma in an ta ba an an tashi ba su albashi a ba su albashi cikakke. Daman ka'idar da suka yi da gwamnati, in wani haƙƙinsu ya markaye za su yi yajin aiki. A wannan abu ne wanda yake sananne, doka ne a hukumance. In ba a biya ka haƙƙinka ba, kana da ƴancin da za ka yi yajin aiki ka nemi wannan haƙƙinka, kuma dole a saurara maka. Wannan albashi da aka baka cikakke halakka ce, an gane ko? Halakka ce. Wannan ƙa'ida da aka yi, shi gwamnatin shi ne ya tabbatar da wannan doka. Duk ma'aikaci in ba a bashi haƙƙinshi ba, yana da damar da zai yi yajin aiki ya kai kukan shi domin a karɓa masa. Hanya ce wadda take tsakaninka da gwamnati, aka yi irin wannan yarjejeniya. Inda bai yarda da wannan ba sai ya ce to a ƙa'ida ba maganar yajin aiki, duk wanda yi yajin aiki zan kore shi. To in akan haka ne aka ƙulla yarjejeniya, to wannan baka da ƴancin da zaka yi yajin aiki. Kuma so da yawa ai shi ake yin yajin aiki sai ya yanke kwanukan da kuka yi yajin aiki. In akan cewa dama an tabbatar da wannan doka, idan ya yanke maka haƙƙinka to wannan ya zalunce ka. Mene? To ban fahimta ba.
Alwali.
Kamar karka da ake zaɓa.
Idan mutum zai aure, kamar yadda ake zaɓa.
Alwali baka da ƴancin da zaka ce ka zaɓa alwali wani zai maka kaza. Alwali in ka je alwali, mace take da alwali, alwali kuma mahaifinta shine alwalinta. Idan aka tattaru ga ɗa, ga uba, ga wa, ga ƙane, ga kaka, uba shi ya fi cancanta ya aurar da ɗiyar shi. Ba wani wanda yake da ƴancin ya aurar da ɗiya matuƙar babanta yana nan. Wannan shine ake kira alwali. Shi na ɓangaren ango ba a kiran shi alwali, wakili ake ce masa. Ka wakilta mutum ya karɓan maka ɗaura aure, in an ba ka ya ce ya amsar maka, wannan shi wakili ne. Duk wanda ka wakilta in dai a matsayin shi ne na musulmi ya halatta ya karɓan maka. Na'am.
Kamar shafa kan wuce takalmi haka ana ke shafa a kan wuce.
Kwarai da gaske duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shafa akan kufi ko shafa akan susiti ko shafa akan takalmi. In kana halin zaman gida an baka tsawon awa 24, idan yanzu kai arwalla, sannan idan arwallarka ta warware kai shafa akan kufinka, to zaka ci gaba da shafa akan wannan kufi sai zuwa gobe zuwa wannan lokaci. Awa 24 mutum yake da, idan yana halin zaman gida. Idan yana kan halin bulaguro to yana da awa 72, shine kwana 3, kamar yadda yake cikin hadithin Safwan.